الحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره مقداره العظيم. ورضي الله تعالى عن اصحاب رسول الله وعلى راسهم سيدنا ابا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب وسته الباقي لا زالت الى الاولى راقيه وكافه اصحاب رسول الله المهاجرين والانصاري وتابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين. ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا احمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي. ورضي الله تعالى عن قوس الاغواسي قلوب الاقرائب فريد الدهري على الاطلاق هاتم الاتميني ابو اسحاق الاجي ابراهيم ياس. ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملازي واديبي الى الله شيخ ابراهيم مسدد جعلنا الله من اهل السداد والامن والستر والكمال والمعرفه واليقين والتصديق واللطف والرشد والهدايه. ورضي الله تعالى عن كل من تعلق بازيال اهل الله من يوم حلت الدنيا الى انتهائها. يا همه الشيخ احضر لنا بهذا المحضر والتعدي في بنظره تاتي لنا بالظفر. اللهم يا لطيف اسالك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله. اللهم اجعلنا من السالكين، اللهم اجعلنا من الأخيار، اللهم اجعلنا ممن يفتح عليه باب الحجاب الإقبالي بجاه رسول الله. يومنا زمان 251 أتكن شرحا يا قوتت الحقائق fadin sai dai yace wata qabal minni bi barakati habibi sallallahu alaihi wasallam. Allah ka karba wannan addu'a bi barakati habibi albarkan masoyina wa habiba ibadaka mu'minin kuma masoyin bayinka sa mu'minai ma ana wadi'i abinda zan bayar min al'auradi na daga wuridi wal azkari da zikiri wal muhabbati da soyayya wata azimi da girmamawa li zatika zuwa ga zatinka. Lillahi 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 da yace dalabul musalli mai salati ya nema hahuna ana minallahi daga wajen Allah bi barakati habibihi albarkan habibihi masoyinsa wa habibi ibadihi almu'minina masoyin bayinsa almu'minai an ya taqabbal minhu Allah ka karba mana aikin mu jami'a mai wadihi duk abin da zai bayar min al'auradi wal azkari na daga wuri dai da zikirai wal auradi shamilati da wuridai shamili li jami'il ibadati daga dukkan ibadodi min kulli ma yasah lahu abinda yayi fi ajza'i laylihi wa nahari cikin yankin dare ko rana wa askarin ma'lumatin da kuma askari wanda yake sanannu bidayatin wa nihayatin da farawa da ƙarshe Allah ka karba mana wa kasa baga tanbihu alaihi ya an riga an yi sar mana da tanbihi alaiha akan wannan addu'ar qaulu fadin da yace wal muhabbatu wat ta'zim al muhabbatu wat ta'zim ilam anna al muhabbata shi soyayya wat ta'zima da girmama Allah ha huna abinda ake nufi da shi annal muhabbata wa ta'zima soyayya da girmama manzo Allah abinda ake nufi amalul qalbi aikin zuciya laysa lil badani fiha hazun babu jiki bai da wani rabo a cikin wannan magana da ake shine maganan zikirul lisani shine farko daga zikirul lisani abinda zai koma kana tafiya zai mai da kai zikirin mataki na zikirul qalbi to wannan zikirul qalbin a shine yake samu kusanci da zikirul muqarrabina. To kana shiga nan ku tipta mina zakirina, za a rubuta ka daga cikin zakirai shine wadhakirina Allah kasiran wadhakirati a'adda Allah lahum magfiratan wa ajran azima, shine abin da ake nufi kenan. Allah kai mana wadhikru bidayatuhu min a'malil badan, ka gani shi zikiri farkon sa aiki ne na jiki, aiki ne na jiki. Wa nihayatuhu nihayasa min a'malil qalbi, aiki ne na zuciya. Kaga duk abubuwan da yi da lisanu ake fara, kaga badan ne jiki ne, lisanu jirhu ne, amma kalbu shi kuma yana tafiya ne tarukin sa ya fi. Don misali yanzu inda ka dinga cewa a takaice la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah, ka fada wani guda 50 mu gani la ilaha illallah in kuma da dan ƙara matsawa a zuciyar kafin kai 100 zan iya 300 saboda past, saboda aikin zuciya ya wuce na harshe da 70 ko 75 ma haka abubuwan yi. To kaga ashe zuciya abinda za ta dauka ta amfani shi, in kace zaka la ilaha illallah a fili misali kace Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima aghlaq wal katib lima sabqa nasr wa ikhlas wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi qadri bidar dazi gora mun goma Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Saboda ka shi yasa wani lokaci mutum sai ta wahala yayi tsammanin wai dole kuma sai an yi daidai, ko baka yi aikin da wancan yayi ba, bai ba. Ga yanda yake lissafin ba za ka iya ba yayi daidai ga abubuwan a kuru-kuru. Saboda ka kowane abu a bar mutum aikinsa, in ka ga mutum yana magana bai san abu ba ne kuma ya shiga cikin babin da ba halin ya inkari, amma yana inkari ne na jahilci. Allah ya kiyaye. Walam wal amalul qalbi, shi aikin jiki, aiki na zuciya, bin nisbati la amalil badani, in aka nasartar da shi da aikin jiki, fa innahu law amilal badana, da jiki zai aiki mustagharikan fil ibadati, yi nitso cikin ibada, ayyaman mutaaddidan, ya samu kwanaki, ma lahiqa lahazatan wahidatan min a'malil qalbi. Zaida to ai ko mutum jahili ne ko a kwasan kashi ne wanda ya daidai yana yi da wanda ya zo sabon shiga ba iri da ya bane. Saboda ka aiki ne imalu fasirallahu amalukum ورسوله والمؤمنون saboda haka haka abin yake lianna malal qalbi domin aikin zuciya hu allazi alayhi almadaru shi ake magana akai akansa ake magana saboda shi yasa daga baya nace allazina yaskuruna allaha sai ce kiyama wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi sai ce rabbana ma halaktu hadha batila subhanak subhanaka fa inna azabanna ai daga ji kaga zikrul lisani saqilun amma manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa uskurullaha ka ambaci Allah hatta yaqul lakum munafiqud din annakum majjanun har munafiqan din su ce kuma haukata ne idan kai zikirin akwai wani bawon Allah wanda dattijo ne ana zikiri yana zaune haka sai haka yake ana zikirin juma ne saboda yayi fana'i abiyai fana'i ya kare wannan kafa jikin gaba ɗaya yana daukar la ilaha illallah ne ba harshen ba ne kawai baya magana ma da harshen haka haka yake saboda jikin gaba ɗaya la ilaha illallah yake dauka so akramakallah to wanda bai san me ce kaga wani jahilin tsoho yana rawa amma aiki ne in aka yi aikin aka nuna sai ya zamo kai aikin kai ne mai aikin kai ne aikin Allah yake a dinga yin hakuri ana kyale mu wa mal badani tabi'u lahu shi aikin jiki yana bin aikin zuciya ne wa kullu amalin khala an amal qalbi duk wani aiki ya kadaita baya tare da zuciya fa huwa qalil jadawa dayif la fa'idati indai zuciyar ba ita ta fara dauka ake bin ta ba to qalil jadawa ba ta da fa'ida gabaki da saboda ruhin aikin kenan ruhin zikiri kallon abin da zuciya shine ruhi qawlu lizatika da ya fada lizatika lillahi balabul musalliha huna mai salati ya nema an takuna amaluhu lillahi aike ya kasance na Allah ne mahaban tsantsa la li hazi ajalan wala ajalin ba dan neman rabon duniya ko lahira ba neman duniya ko lahira haza huwa ala darajatil amali wannan shine kai aiki huwa ala darajat mafi kokolin daraja na aiki a wajen Allah lima warada fi ba'dul kutubin munazzalati saboda abin da yazo cikin littafi wanda Allah ya saukar ya qulu subhanahu wa ta'ala fiya ubangiji yana cewa inna awaddul awdai man abadani li ghayri nawali mafi karbuwan mafi karbuwan aiki wanda ya bauta mun ba dan yana neman biya shi ba kai abu dan zatin Allah ba dan cewa zan yi maka menene kash ankari yawa wannan ibadan musulmai ne amma in ka kai mumini ka zama mumini saliki to ba ruwanka da neman duniya ko lahira wannan na daɗe ina buga wannan misalin amma har yanzu ba kowa ne yake ganewa ba uba ne da ɗansa in yaro ɗan zai zaka yi kira ɗan ka ce zo ka je ka yi min cefani maza zan baka minti zai je saboda sayo manja zan baka minti kai sauri to zai je sayo saboda mintin ba zai fasa ba zai je dawo ana nan uban yana nan a matsayin sa na uba dan kuma yana nan a matsayin sa na da dan ya aure sai uban ya ce zo ka je ka siyo mun shinkafa zan baka naira 10. Me wani amsa dan zai ce wa ban, zai ce baba har yanzu ba fa yana gani na kaman yaro ne. Uban ne ya canza da kunkujiransa ko dan ne ya canza, amma a lokacin dan ya gane waye uban, saboda haka baya neman lada sai dai ya je aikin. In bai kawo masa ya saya masa ba, to ya kamata ya je ya siyo ba tare da an bashi wani abu ba. To kaga wannan shine bambancin ibadan musulmi da mumini. Shi mumini in ya cika a mahallin imaninsa yake maratibu sita, to gabaki ɗaya zai yi abu ne wa Allah ba dan neman a biya shi ba, saboda abin ya cancanta. Amma musulmi shi yana neman in yayi a bashi aljanna. Yawa, a bashi aljanna, a bashi mata, ya sha giya, ya yi bacci yadda yake so, wannan bai wuce haka ba. To haka, to Allah kuma ƙa'idarsa in ka kai level, to gwargwadonka shi ya sa aljanna ma daban-daban ce, ba iri ɗaya ba ne. Allah taimake mu. Na liyu da rububiyya ta haƙaha don ya ba wa Ubangiji rububiyya haƙinta, wa karrara ismul jalalati salasan, ya ce Allah, Allah ko Allah ismul jalala sauku, lita'akidin saboda ƙarfafa, wal hasti alaiha saboda kwaɗayi, bulugu ila martabatul ikhlasi dan mutum ya kai martaban ikhlasi, yin abudan zatin Allah. Wahuwal amalu lillah shi ne aiki dan Allah, ba dan neman hazi ba. Kaulu ahun, ahun hiya kalimatun shikayatun wastigasatun, ahun alifun ha dama abuna ke nufi Allahu ne, sai ce ahun bi mana Allahu, tunda ahu ahu kalama biyu ne. Kalimatu shikayatun kalama ce ta kai kara, wastigasatun da neman taimako, washikayatu ya shakawal abdu min alawaiki bashariyatuhu, shine mutum ya kai kara na daga ratayen bashariya. Shi ahun kalama ce ta shiga duk wani mutumin da Allah bai fito da shi daga cikin mahaifiyarsa ba, to yana nan da shi da mala'ika duk ɗaya ne, da shi da mala'ika duk ɗaya ne a babin, suna tsalle-tsallensu ne a nan gurin. Da aka ji ana cewa yaro kamar dan mala'ika ne, yanda zai fada cikin wani garari ba wani abu kansa, saboda yana zuwa duniya, shigansa duniya gidan zunubi ne, amma ciki yana mahallin indiya ne, yana hannun mala'iku ne, kamar yaron mala'iku ne. Amma yana fito duniya ya gamu da awaiku, duniya gabaki ɗaya bala'i ne, gabaɗayan duniya bala'i ne. Shi yasa mutum ya fito sai ya yi kuka, saboda ya gamu da abin da bai sani ba, nan a can kafin ya fito daidai yake, amma yana fitowa za a gamu da gamu. To a duniya ne duk bala'o'i yake, to yana fitowa ana gamuwa, to ya gamu da awayi kulba shari'atuhu allati halat bainahu wa bainal mawadin alqurbi, wanda wannan shine ya tsare tsakaninsa da mawadin alqurbi, da yanda yake a cikin mahaifiyarsa, ai yana nan daidai ne a cikin ibadarsa yake, a cikin tsarkinsa yake, ya san Allah tammi babu wani abu. Hatta lam yastadi ala wusul ilayhi min kasratil awaiki, yamma yana fitowa an gamu da gamu. to wannan awaiqin nan shine istighasan da ake nema wa mal istighasatu fa hi istighasatu billahi neman tsarin sa neman taimako wajen Allah an yafi balai min fuyudi inayati ma'ana Allah ya masa kwaranye shine ahun Allahu 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 dinna shine ahun ani fi da alai min fuyudati inayati ubangiji ya masa kwaranye irin kwaranye ne inayasa ma ya halisu minna al-asrari abinda zai yi masa tahlisi daga sirrori fi aidi tilkal awaiqi Allah ya kubtar da shi daga cikin wannan bala'i da ya shigo duniya ya gani da ya silalal mawadin al-qurbi saboda dama shi dan adam wala tamutanna illa wa antum muslimuna dan adam ai yazo da tsarki ne to ana san raddul insanu ila watinil asali yanda ka zo tsarkakekke to kamata yayi duk bala'in da ka gama da shi a duniya ka koma kuma tsarkakekke to shine wannan rududin shine kake neman Allah ya mai da kai kai nasara duk wani bala'in da za ku hadu da shi to kare ya tasiri ina yana rabbani ya saka ka koma wajen ubangijinka salimin ganima shine wala tamutanna illa wa antum muslimun allati kanan mu'dinan liruhihi shine gurin da tarkibin ruhin sa yake da qabl tarkibi fil jismi kafin a sa shi a jiki ruhin yanda yake yazo da sarki to ka koma da tsarki yanda ka zo Allah ka bana haka kala ba'du sufiya cheshin sufai suna fada mushiran ila nafsi wal hawa suna nuni zuwa ga annafsu wal hawa da son zuciya bima zikira min jabalin nu'mani kajiba bima zikira a ina ne aka yi wannan damuwar jabalu nu'man shine gurin da Allah annabi adam ai anan aka duk wani dan adam gabaki daya an dora shi bayan annabi adam ai a jabalu nu'man ne shine yace ila menene mushiran ila nafsin yana ishara ne zuwa annafsu wal hawa nafsu wal hawa wama gwariwa nafsi innan nafsa lamarata bisu illa ma rahima rabbi ya yi tuwa nafsu mutumai inna irji ila rabbi radiyatan mardiya can wama makafan makama rabbi wannan nafsa anil hawa to annafsu wal hawa ne min jabali numana wa numana maudinul ma'rufu guri ne sananne fil yaman a yaman lima baqa haluhu lima baqa haluhu mimma halla bainahu wa baina mudul qurbi min jabalin nafsi wal hawa saboda halin da dan adam zai shiga domin duk an zura su ne a bayan annabi adam alayhi salatu wasalam shine jabalun numana da aka yi annabi adam aka aje shi a wannan lokaci ne Allah ya kira misali alastu bi rabbikum karatun yanda yake alastu bi rabbikum ba ni ne ubangijinku ba al'umma gaba da suka amsa da bala anta rabbuna kai ne ubangijinmu to wannan kalman kaga malamai rubutun da suka yi akai bala anta rabbuna aka ce duk wanda kaga ya iya rubutu wannan yana daga cikin wanda ya ji magana sosai wanda kuma kaga shine ummatud da'i wa ummatud da'awa sune wanda aka a lokacin ne bale anta rabbuna to waye yace balan ya fara amsawa wa sayyidul mursalin manzo Allah ne bale shine ba din shi kuma kaga alifun shine ahun sai zamo ba din bale anta rabbuna e kai ne ubangijinmu to wanda ya fara amsa manzo Allah ne ul azmin rasuli annaba rusulu annaba sannan sai kuma wanda suka kawai kaman yi fito a kasuwa an amsa amma wasu ba su san me su kamsan ba wannan wasu malaman sun faɗi haka ne min mahala bainahu baina mawadin alqurbi saboda abin da ya tsere tsakanin su da mawadin alqurbi min jabalin nafsi wal hawa mustaqisan minha dan wannan ne aka ce ahun mustaqisan Allah subhanahu wa ta'ala qala aya jabalin nu'man billahi khaliya nasi mustaba ya khalis ila ilayya nasimha fa inna sabarihun idha mata nasamat ala alqalbi mahzunun tajallat umumuha azaqa buradaha aw tashfa minni hararatan ala alkabdi lam yabqa illa samimuha aya jabal numana ya dutsen numana billahi khaliya aw bantadda nasimu saba iskan nan nasaba ya khalisu ila nasimiha ya tsarkaka zuwa ga iskanta fa inna sabarihun domin nasimu saba tana da iska idza matan nasamat idan ta tafi alal qalbi a zuciya mahzunun wanda aka taskace ta tajallatu umuma sai ayaye bakin ciki azaqa bardaha sai an dandana mata sanyinta aw tashfi minni harara ko awarwaye hararanta ala kabadi a zuciya na lam yaqa illa samimuha babu abin da zai saura illa samimuha jinta fa za ku tashakki wal istigasa wannan shine shaqawan da istigasa da ake magana qawlu amin da yace amin ma'anahu manansa ajib ya rab shine ma'anan amin duk lokacin da kace alhamdulillahi rabbil alamin aizu amin to ajib ya rabbi ne Allah ka masa waya kabariun wannan kaman tantin ne ala du'ai akan addu'a to zanna bil ijabati fi wanda aka masa in an amsa ajib ya aminu ne ya amin bimana amin ajib ya aminu sunan Allah aminu sunan manzo Allah aminu to bimana ya aminu ya rabbu ajib shine qawlu huwa amin ya saki fada huwa amin kaga Allahu huwa to wannan hu din nan shine ahun shine Allah sanan shine kuma to hu din shine hu wannan summa raja'a badal istighasati sai dawo bayan wannan neman taimakon ila bayanil matlubi zuwa bayanin abin nema allazi ya talibu wanda yake neman sa kala yace huwa ila yani uridu minkal wusul ila mahalli tawliyati tawli na neman uridu minkal wusul na neman saduwa da kai ya ubangiji ila mahalli tawliyati billahi ta'ala hubban wa jilalan kamai da ni cikin so da daukaka an karbuwa gare ka wa huwa qabla al-gharqi fi bahr al-jam'i shine kafin mutun yayi nitso cikin kogin haduwa wa tawlihi fillahi ta'ala shi kuma tawlihi huwal istilaku shine mutun ya kare fi hubbi cikin son manzo Allah fala ya lam qurbahu min budi karewarsa cikin Allah ko karewarsa cikin son manzo Allah baya sanin kusancin sa da nesan sa kusan nesa ne nesan kusa ne baya ganewa wala yawmihi min amsi baya gane jiya balle yau wala ya'lamu kama baya sanin ina yake wala kaifa ko ta wala rasman ko a rubuce ligalabati huwiyatu sariya saboda hu ya shiga cikin hu haunin ya shiga cikin hu asariyatu wanda yake naso fi jam'il wujudi alayhi cikin taron samuwa gaba daya a gare shi fa ma yaqdiru an yadqu bi ismihi mutum bai isa fadi sunan shi ba wannan wurin haibatan saboda kwarjini wa ijlalan saboda buwaya ba zai san gabas yake ko yamma ko kudu ko arewa ba ya kare cikin Allah da manzon Allah wa fi fana'i fana fana'i wa fi fana'i wajadtu anta kala ba'dul rijal wasu daga cikin mazaji suka ce lakitu ba'dul muwallihin na gama da wanda suke kan wannan kujera fukultu sai nace assalamu alaikum aka ce masa assalamu alaikum faqala yace huwa shine fukultu yace ma ismuka wa sunanka faqala yace huwa shine fukultu sai nace min aina qabalta daga ina kazo qala yace huwa shine fa kullama sa'altu an shay'in duk lokacin da ka tambaye shi akan abu qala sai yace huwa fa qultu lahu sai nace masa la allaka turidullah ko kana nufin Allah ake nufi fasa qala ila al-ardi sai fada kasa wadaraba kalmazbuhi ya dinga karkada kaman abin da za a yanka wa mata rahmatullahi alayhi sai mutu a wannan lokacin saboda ba amsan da zai iya fada masa ba suna dan muhallin ba suna baya yiwa shine can man arafa Allah kalla lisanu man arafa Allah kalla lisanu indai ka san Allah to ba kai suka fadi sunanka ba sunanka ba kai saba shine wannan abin na shi ma na shagaya muku manzo Allah da shiga cikin hadaran wannan hadara sai sayyidatu Aisha radhiyallahu ta'ala na tazo tace assalamu alayka ya rasulullah sai ce man al-mukallim waye mai magana ko waye mai magana sai tace Aisha tu sai ce wa malaisha tu wace ce Aisha sai tace bintu Siddiq yar Abubakar Siddiq yace wa ma Abubakar Siddiq waye Abubakar Siddiq kuma saboda ba a ganewa in ka tafi a Allah to in ka kai fana'i ka kare to ba in har za ka yi magana to a jami'i da kai duk abu a ishara za ka tafi da shi amma bayan da za ka yi ka fito da shi biyu ne saboda haka wanda ba su san wannan ba su dinga yin hakuri su bi malaman a sani dan sai a zauna lafiya maimakon su je su yi ba sai an zagi show an zagi Allah ba zagin Allah ko misƙala zarati kai ne jahili kawai jahilun bi ismi jahilun bi ainihi jahilun bi nafsi jahilun bi gabawatihi ma Allah yake yi kala ba'd al-akabiri fi hadha al-maidan wasu ce a cikin wannan fagen ashtaquhu na san shi faiza bada lokacin da na gashi adaraktu min jilalihi sai na sun koyar da kai bazan iya kallon shi ba la haifatun ba tsoro bane bal haibatun kwarjini ne wasiyanatun li jamali dan kiyaye jamalansa wa asaddu anu tajalludan na toshi komi tajalludan saboda karfi aru daifun hiyaluhu laifin yaluhu shine ke zagawa fal mautu fi idbarihi mutuwa ita take bayan sa wal aishu rayuwa fi kibalihi wajen fuskanta kala shu abdul qadir jilani radiyallahu anhu shu abdul qadir jilani yana fada wa qasilanan muhabbata wal hubbu an tambaye shi me ye soyayya me ye so fa kala ce al mahabbatu soyayya huwa tashwishu wani motsi ne ya qawwa fi qalbi wanda yake fadawa cikin zuciya fatasiru alaihi dunya sai ta kasance dunya ka halqatin hatimin kamar dunya sai ta zamo in wannan tashawushin ya fada cikin zuciya sai dunya ta kasance a cikin mutum ka halqati hatimin kamar zobi aw majma'i ma tamin ko mataran abun da yake cike wa amal hubbu shi soyayya fa wal ama shi makanta ne al muhabbatu wal hubbu bambanci shi kuma al hubbu fa wal ama shi kuma makanta ne al mahbubi saboda so ai makanta ne al mahbubi ga banda yake so haibatan lahu saboda kwarjinin sa wal ama'u an gairi mahbubin shi kuma makanta an gairi mahbubin ga wanda yake wani abun so giratan alai shi kuma kishi ne a gare shi fahu ama'un kullu gabaɗin sa shi ma makanta ne fa mai kudiru an yi fuhu bi ismi ba zai iya yayi bayani da bakin sa ba wala ya tasarrafu anhu lubbu kai kwayan sa ma ba zai yi juwa ba qauluhu amin da yace amin ma'anahu balagani ila hazal maqami amin Allah ka isar da mu wannan kujera yace amin qaulu fadin mazalla fadin shauja ne yace wa sallallahu ala sayyidina muhammadin Allah ka isalati wa shugaban mu annabi muhammad yace amin khatamus salatu alayhi ya cika wannan salatin gare shi bis salati da salati na sallallahu alaihi wasallama wa ta mahabi qauli ya cika ta amin ma'anasa salli alaihi ya rabb Allah kai salati a gare ga sayyidina rasulullahi kama tuhibu wa tarda kama yanda kake so kuma ka yarda wa kama yuhibu wa yarda kama yanda shi ma yake so ya yarda walhamdulillahi godiya ta tabbata ga Allah wa kafa kuma ya cika wal wassalamu ala ibadihi allazina istafa amince tabbata ga bayin Allah allazina istafa wanda Allah ya zabe su wa akhiru da'awana karshen addu'a mu ce alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga rabbul alamin intaha ma amlahu alaina shine abin da ya cika wanda imla'in shauti da ne magana akai sayyidina radiyallahu anhu fi sharhi hadhihi salati cikin sharhin wannan salati na yaqutul haqaiqi min hibzi haka yazo da shi wal lafzi haka lafazin sa yazo min awwali ila akhiri daga farkon sa zuwa karshen sa bitari wannan tarihin yazo ashiyatu yawmal afai ranar laraba a akhir min sha'ban karshen watan sha'ban sanatan 13213 wannan 1213 kaga shekara 60 da shi da shauti ne yake da shi a lokacin saura shekara 17 shauti jane rasu a wannan shekara kuma aka haifi shi Umar al-Futi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam shi Umar al-Futi kuma shine shigo da dariƙan Tijjaniya Najeriya ko da yake naji wani mun yi wani zama da Shehu Mudi Salga wani zaman da muke na Sokoto na taron 'yan dariƙa na Afrika gabaki daya ya ce shi Umar al-Futi ba shi fara shigowa da tariqan Tijaniya, akwai wanda ya fara zuwa da tariqan Tijaniya kafin ya zo, to shi ya zo kamar mujaddadan ne na tariqan Tijaniya a hukumance shi ya zo, amma akwai wanda ya riga shi karban tariqan Tijaniya a Kano. Yanzu ana maganin shekara 200 da wani abu kenan. To 200 da wani abu har yanzu ba canza istighfari 33 ba. Ba canza salat fati 100, ba canza la ilaha illallah 100 ba. Izala a shekara 40 ta canza so 10. Wannan da aka gane ba dini bane siyasa ne. Ba canza ba. Daga shekara izala 11 ta fara samun crisis, aka samu crashing, aka yi walli-walli, wannan ta ja aka raba gida biyu, ta koma gida uku, ta koma gida hudu, ta koma gida biyar, yanzu ba mu san adadinta ba, yanzu ta fatsalu sai mun natsu tukunan magane kashi na mai kwano daban na gashi sunan ne mujaddadai duk sun fita. Wannan daga nan za ka gane, kuma yadda za ka gane a ɗariƙanmu alhamdulillahi har yanzu mu ne muke bin gwadabin duk wanda ya rasu a cikin gidanmu sai a ce yana da halifa. Waye halifan Shehu Malam Ibrahim Sadido? Sai a ce halifa ɗaya ne. Waye halifan Alassalu na Kande? Sai a ce Habibu. Waye halifan, amma waye halifan Sama'il Idris? Waye halifan Gumi? Waye halifan duk wanda ka kira ba yi da halifa, duk ba wanda yake da halifa sai dai nade. Wannan kawai ya isa ya nuna maka menene akan abin da ake kai, waye ya bi abubuwan da ake kai na suna annabi. Allah ka taimake mu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ghulik wal khatim lima sabaq nasir lak ilaha wa la hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdari lazim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin.